A ranar bukin Hausa ta shekarar da ta gabata, tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya tabbatar da gudunmuwar da Hausawa suka bayar wajen samun yancin kasar Ghana daga kasar Burtaniya. Haka kuma Hausawa suka ci gaba da bada gudunmuwa wajen ci gaban kasar ta fannoni daban-daban. Sai dai duk da haka, Hausawa na fuskantar rashin amincewa daga kabilu da wasu jami'o'in gwamnati, inda ake kwatanta su da cewa ba 'yan kasa bane, duk da cewa sun shigo kasar nan ɗaruruwan shekaru da suka gabata. Ƙungiyar matasan Hausawan Ghana, wato Hausa Youth Ghana, ta tashi haikan wajen magance waɗannan matsaloli, kuma kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar dan masanin sarkin Hausawan Accra Rabi Maude yace, haƙar su ta fara cimma ruwa.
Mun zama da yawa da Zungu Development Fund, the representative of the Inner Citizen Zungu Development Minister, sun gwada kaman lalle sun fara tafiya game da magana da hukuma da ke kula da batun citizenship. In ya so in muna da matsala kan wannan hanya, anytime muka kira su sun gyara wannan. Bayan wannan, next week da mu haɗa su manyan hukuma, sarakanmu, matanmu, mutanenmu, mu zauna in ya so mu tattauna game da batun citizenship. In ya so a bar wulakanci da ake ma wasu Hausawa in suka je karɓan takarda.
Duk da tasirin da Hausawa da harshen Hausa ke da shi wajen ci gaba da wayar da kan jama'a, musamman mazauna Zango a kafofin sadarwa, shin ko me wannan kungiya ke yi wajen ganin harshen ya samu shiga cikin manhajar koyarwa a Ghana?
Eh, gaskiya mun ɗauki wannan shawara da shi shekaran da ya wuce. Har yanzu dai gaskiya muna ciki tafiyan sannu-sannu ne, muna cikin magana da Ministry of Education, Ministry of Tourism, wayansu abubuwa insha Allah suna gwada kaman muka zauna muka tattauna an gyara wa'annan duka. Amma ka san kanda masu ko kuma ce politicians suke, an so mu dai maganan yana da importance kaman mu wasar kuma cikin media, muka taka irin wannan hanya insha Allah kadan kadan mun cimma wannan buri.
Sarkin kabilar Basare na Accra Ibrahim Bawa ya bayyana tasirin da Hausa ke da shi ga al'ummar Zango.
Ni dai ba Bahaushe bane, amma duka mu Hausa muke. Duk wanda ka gannan ka duka ya zo da don taron Hausa. To in ka ce wani yare yake dukkan Zango sai ga na Hausa ne. Wannan lamari ne na mai hadin kai ya gani. Kisa taro dai yayi kyau, da me yana cikin hadin kai musulmai, yana cikin hadin kai na zumunci.
A yau ake bukin Hausa na duniya, kuma a duk shekara tunda aka fara wannan buki, ƙara samun bunƙasa yake yi. Kamar yadda Hajji Hafsat Kadir English, gimbiyar sarkin Hausawan Accra ta ce.
Sai mu ce alhamdulillah game da lamarin Hausawa musamman na Ghana. Muna ganin cin gaba game da abin da ke kai kawowa. Domin idan ka duba wancan shekara da aka yi wannan Hausa Day, da wannan shekara sai mu ce ya samu karbuwa sosai. Domin irin gangamin da aka yi, kuma mun samu bayan Ankara kawai ba. Wasu sun fito ta furadi, kufreduwa, tajima, da dai sauransu. Arewacin Ghana an hallaru, ga mata nan, ga mazaje duka, ga sarakai duka, sai mu ce alhamdulillah, Hausa ya ci gaba.
Kamar yadda muke da bambancin karin Hausa, kamar kananci, zazzaganci, sakkwatanci da sauransu. Shin Hausar da ake yi a Ghana za ta samu wannan matsayi kuwa? Tambayar da naiwa Farfisa Aliyu Muhammad Bunza kenan na Jami'ar Sokoto a wata ziyara da ya kawo nan Ghana.
Ni a fahimtata ta ɗalibin Hausa, Hausar Ghana ta kai a ce akwai Hausa, Hausar Ghana a ƙa'ida. Domin abin da ke karin harshe shine kalmomi mabambanta, ko hawa da saukan murya ya bambanta a kalma ɗaya, ko ya zamanto akwai furuci na wasu haruffa da za a iya bambanta wani harshe da wani karin harshe da wani karin harshe, to duk akwai su a Ghana.
Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.